الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a daya ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 8 ga watan 3 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كافين درسينا يو بالي في إذن تنبوي إسنا إيه غباتا نعم wai dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ra'd da yace wa hum yakfuruna bir rahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab da kuma can cikin suratul furqan wa idha qila lahum sujudu lir rahman qalu wa man rahman a nasujudu lima ta'muruna wa zadahum nufura kuma kamar yadda yake cikin hadisi na sulhul hudaybiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci marubucinsa cewa ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suhayl ibn amr sai ya ce a sai dai a rubuta bismika allahumma yace mu ba mu san ba wani arrahman shine dan uwa yake tambaya kuma game da gaya fadar Allah subhanahu wa ta'ala wato wace ce ayat wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum tun cikin suratul zukhruf law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum yaya za a hada tsakanin su shi wancan su da kansu ne suka yi furuci suka tabbatar da cewa su ba su yadda ba da wani arrahman ba su san da shi ba nan ko Allah ne yake ba da labari na cewa su mushrikai wai na daga cikin hujjar da suke kafawa akan shirka cewa Allah ne ya so su hada bautar shi da wani shine law sha'a arrahmanu ma abadnahu kamar yadda can yake cewa sai qulul ladina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shi a can cikin suratul wannan suratul nahl haka kuma a can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ya faɗa law sha wannan sai qulul ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay kadhalika fa'ala ladina min qablihim hatta zaqu ba'sana kenan Allah ne yake ba da labari nan ya ambaci sunan shi da lafzul jalala a can kuma wa qalu law sha'a ar-rahman shine ya ambaci sunan shi da ar-rahman ne kiran ba su bane ba su ba
da wanda bayani game da
mene
ana ilmu rijal
ilmu rijal na'am ilmu rijal bangare ne daga cikin ulumul hadis ko kuma kace daga cikin musdalahul hadis ko kuma kace qawaidut tahdis bangare ne daga cikin shi dan haka akwai littattafai na musamman da malamai suka wallafa a wannan bangare na daga cikin su littafi mai sunan ilmul rijal na madarus sahrani Allah ya ji kansa wanda wannan shine ma mukarrar wato a kulliyatul hadis wanda akan yi shi ne a sana ta farko akwai tadwinus sunna sannan akwai ilmul rijal bangare ne wanda zaka sanin marwayta wato dangane da wato aihuwarsu da kuma mutuwarsu da kuma matsayin da malamai suka basu da kuma yanda riwayarsu take juna ga juna yana wani bangare ne daga cikin ilimi na hadisi na'am wai dangane da watanni masu alhurma shin ko akwai wani abu na ibada da aka keɓance a cikinsu akwai wasu daga cikin watanni masu alhurma wanda aka keɓance mu da wasu nau'ika na ibada akwai kuma watan da babu wani abu wanda aka keɓance na ibada a cikinsa na daga cikin watanni masu alhurma wanda aka keɓance mu da aka keɓance su da wani nau'ika na ibada wato akwai Zulhijja tare da cewa in an ce watanni masu alhurma su hudu ne kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin suratul tauba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum al-aya waɗannan hudu masu alhurma kamar yadda ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne wato uku a jere suke shine yake salasun mutawaliyatu uku a jere suke suna bibiyar juna Zulqa'ada Zulhijja al-Muharram na cikon hudun ko yana tsakanin watan Jumada da Sha'ban kenan Jumada al-Akhira watan da ya wuce an gane ku kenan watan da muke ciki a yanzu yau shine watan Rajab to idan muka dauka shi watan Zulhijja an keɓance shi da wasu nau'ika na ibada domin cikin shi ne ke akwai hajji sannan kuma an sunnanta mana azumtar waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja kamar yadda hadisi ne sahihi kuma musamman ranar Arafa kuma an keɓance mana shi an keɓance shi da yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ambaton Allah akan yi shi a bayyane kamar yadda ya ce liyashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am Abdullahi dan Abbas yace al ayyamul ma'lumat shine al ashru min Zulhijja wato waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja kaga an keɓance mana su game da yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to haka in ka ɗauki shi watan al-Muharram daga Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana yawaita azumi a cikin shi kamar yadda yake cewa wa afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-Muharram fiyayyen azumi bayan azumi na ramadan shine watan Allah mai suna al-Muharram kuma a cikin shi ne aka sunnanta mana azumin tasu'a da ashura to amma shi Zulqa'ada babu wata ibada ke bantacciya a cikinsa kamar yadda watan da muke ciki watan Rajab babu wani daidai da hadisi daya tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da keɓantar wannan wata da sunan wata ibada tare da cewa akwai hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke bayani game da fadula ta watan Rajab sai dai kamar yadda malamai suka faɗa musamman Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman akan wannan matsala dukkan hadisan da suka zo game da fadula ta watan Rajab in ma hadisi maudu ko kuma hadisi ba ifi kuma wannan ba a kunni jidda babu dide da hadisi dai da ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani azumi na watan Rajab dukkan hadisan da suka zo hadisan ƙarya ne galibi kuma sai hadisai wadanda suke daifai dan haka dai a takaice kenan watan Zulhijja da watan Al-Muharram sune aka kebance mu da wasu nau'ika na ibada wannan watan Zulhijja da watan Al-Muharram sune aka kebance su da wasu nau'ika na ibada darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun zo karshen kitabu shuruu kai tsaye insha Allah za mu tashi wato farkon wato littafi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده وقال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَنَفًا أَيْ مَيْلًا مُتَجَانِفًا أَيْ مَائِلًا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ هُوَ التِّنِّيسِي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن نافع هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده تابعه محمد بن مسلم عن عمرو وابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجؤفي قال حدثنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك وابن مدول قال حدثنا طلحة بن مصرف أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود وابن قيس النخعي أنه قال ذكروا عند عائشة رضي أنه قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت رضي الله عنها متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالدست فلقد نخنف في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه مالم الله يجي كان سنافقا باين فترسى Subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim ma'ana bayan ya bude littafin wato da basmala kamar yanda al'adar shi ce da tabi'ar shi game da wannan littafi kamar yanda bayani ya gabata in ya gama wani littafi kafin ya shiga sabo ko mu ce wanda ke biyar shi to yakan buda da basmala sai ya ce kitabul wasaya wato wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen wasiya lafazin al-wasaya jam'i ne na wasiya kamar yanda zaka faɗa bahaya hadaya in kace bahaya jam'i ne na bahiya kamar yanda in kace hadaya jam'i ne na hadiya to haka in kace wasaya jam'i ne na wasiya shi lafazin wasiya akan wawaita shi wani lokaci akan aikin shi mai nihin yin wasiya an gane ko akan iya cewa wane kazo wane yana nihin yayi maka wasiya kaga kenan anan an yi amfani da lafazin wasiya akan aikin shi mai nihin yin wasiya sannan kuma akan yi amfani da lafazin wasiya akan abin da aka yi wasiya akan iya cewa abu kaza wasiya ne na wani kamar misali wannan gida a ce wasiya ce ta wani don haka kenan a takaice a shar'ance in aka ce wasiya kamar yanda malamai ke faɗa suka ce ahadun khasun mudafun ila ma ba'dal maut wato alkawali ne wanda yake kefantacce wanda ake jingina shi zuwa abin da ke bayan mutuwa alkawali kefantacce da ake jingina shi zuwa bayan abin da ke bayan mutuwa so da yawa wani lokaci irin wannan alkawali yakan haɗu da wani aiki na alkhairi da mutum yake nihin yi kamar misali yanda mutum zai ce idan Allah ya min rasuwa a cikin dukiyata a ɗau kaza a gina mun masallaci kaga wannan wasiya ce mutum ya yi alkawali ne keɓantacce kuma wannan alkawali wato an jingina shi ne kenan izuwa bayan mutuwar shi shi mai wasiyar kuma wasiyar kuma ta haɗu da wani aiki wanda yake na alkhairi domin ya ce bayan mutuwar shi a yi masa kaza da dukiyar shi wato ita wasiya ta samu wannan suna domin asali kamar yanda suke faɗa wasaitu shay'a ai awsaltuhu suka ce an ambace ta wasiya domin shi wato mamaci yana nihin ya sadar da abin da ya kasance a rayuwarsa game da abin da yake bayan mutuwar shi abubuwan da yake aikatawa na alkhairi lokacin yana raye to yana son ta wace hanya zai bi ya sadar da wannan aiki zuwa bayan mutuwar shi ma'ana har bayan mutuwar shi kenan a samu wannan aiki na alkhairi na gudana zuwa gare shi asali ke asalin kalimar al-isa na daga cikin ma'anarta shine al-isa ma'ana sadar da wani abu kenan domin shi mamaci yana nihin ya sadar da abin da ya kasance a rayuwarsa da abin da yake bayan mutuwar shi tare da cewa a shar'ance akan yi amfani da lafazin wasiya akan duk abin da ke akwai tsawatarwa a cikin shi na dangane da abubuwan da shari'a ta yi hani ko kuma zaburar da mutum akan aikata abubuwa da shari'a ta ce ai so da yawa wani zai ce wane imin wasiya me yake ni da wasiya ma'ana ka galgade ne abin da bai dace ba ka hane ni abin da ya dace kuma a yi kenan ka bayyana mun ka bani karfin gwiwa akan yin shi don haka so da yawa galgadi ake cewa wasiya wala ya ma wala wasiya kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah walaqad wassayna alladhina utul kitaba Ubangiji ta'ala yace tabbas mun ma waɗanda aka ba su littafi gabaninku mun musu wasiya wa iyyakum da ku karan kanku shine an ittaqullah Ubangiji ta'ala yace ku tsare dokokina taka wallahi ku shine aikata abinda aka ce kayi ka kwatanta bakin gargwadon iko abinda aka hane ka ka hannu dan haka kenan lafazin wasiya yana daukan ma'anar kenan tsawatarwa game da abubuwan da aka yi hani ko kuma kenan wato kwadaitarwa da zaburarsuwa akan aikata abinda aka yi umarni to shine anan malam ya zo da babu na musamman shine yake cewa babul wasaya wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wasiya kenan anan insha Allah za mu ga wato duk wani hukunci wanda yake rataye da abin da ya shafi wasiya sai yace wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyatur rajuli maktubatun inda wato wasiyar mutum na rubuce abunsa wannan malam ya ciro ne daga cikin hadisin da ya zo da shi a farkon baban hadisin Abdullahi dan Umar illa kasancewar kenan wannan riwaya ce bil ma'ana domin shi abin da ya zo a cikin lafazin hadisin ma haqqu mri'in muslim lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatan aw laylataini illa wasiyatuhu maktubatun inda shine yace wasiyatur rajuli maktubatun inda ar-rajul ana la mafhuma lahu domin ita wasiya bata kebanta da maza ba an gane ko abu ne wanda ya hada maza ya hada mata shine yace wasiyatur rajuli maktubatun inda wato face wasiyar mutum a same ta a gunsa wato a rubuce shine sai yace wa qala Allahu azza wa jalla Ubangiji mai girma da daukaka ya fada a cikin suratul baqara kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabina bil-ma'ruf Ubangiji ta'ala yace kutiba alaikum an farlanta muku ko kace an wajabta muku an gane ku siga ce daga cikin su ya gurujo lafazin kutiba ko a ce kataba kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke fada wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi haka kuma can yace kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum haka kuma ya fada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun haka yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl to haka anan yace kutiba alaikum ubangiji ta'ala yace an farlanta muku idza habara ahadakumul maut idan alamun mutuwa ya halartu ma dayan ku me ake nihi da alamun mutuwa anan lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya duk da cewa ita wasiya bata kebanta ba ga marar lafiya ko kana cikin koshin lafiya to an so mutum yayi kokari yayi wasiya illa kasancewar tana karfafa ga duk wanda ya shiga cikin halin rashin lafiya domin rashin lafiya alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na mutuwa shine yace idza habara ahadakumul maut idan wato alamun mutuwa wato ya halarto ma dayan ku in taraka khaira wato in har ya bar dukiya abinda ake nihi da khairan anan ay malan shine dukiya tare da cewa wasu daga cikin magabata suka ce kamar yadda al-Imam al-Azhari yake cewa in aka ce wato kamar yadda wani daga cikin magabata wannan Ibn Abdul Barr yake cewa in aka ce khairan al-khair abinda ake nihi dukiya mai yawa dukiya mai yawa kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa innahu li hubbil khairi lashadid kuma haka yace wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim min khairin ay min mali shine yace in taraka khaira wato in har ya bar dukiya menene aka farlanta muku ubangiji ta'ala yace alwasiya kenan na'ibun anil fa'il ya nan wato alwasiyatu an farlanta muku kenan yin wasiya lil walidaini wato ga mahaifa wal aqrabina da dangi na kusa bil ma'ruf wato da hali wanda yake da kyautatawa kar kai abinda zaka shiga haƙƙin magada kuma kar ka fifita wasu akan wasu game da wasiyar ko ka ba wasu wasu kuma ka haramta musu don haka anan Ubangiji ta'ala yace bil ma'ruf wato da hali wanda yake da kyautatawa sai yace haqqan 'alal muttaqi ubangiji ta'ala ya sanya ita yin wannan wasiya wato haƙƙi ne ma'ana wajibi ne 'alal muttaqi ga waɗanda suke masu tsoron Allah an gane ko haqqan 'alal muttaqi kenan ubangiji ta'ala ya maida wannan wasiya haƙƙi ne ai ja'alaha haqqan 'alal muttaqi ya sanya yin wannan wasiya haƙƙi ne kenan akan masu takawa masu tsara dokokin ubangijinsu sai yace faman baddalahu ba'da ma sami'ahu duk wanda ya canza ma mai wasiya wasiyarsa ba'da ma sami'ahu bayan ya ji ga iya abin da shi mai wasiyar ya faɗa an gane ko shi mai wasiya ya ce a cikin dukiyata in Allah ya mun rasuwa a ɗau kaza a ba wani misali ya ce a ɗau miliyan a ba wani shi wanda aka faɗa masa haka to sai ya canza wasiyar maimakon wani za a ba sai ya ce a aice a yi a ba wani ko kuma maimakon ya ce a ba shi miliyan ɗaya sai ya ce a ɗari biyar ya ce a ba shi kaga anan duka ya canza shi ne ya ce faman baddalahu duk wanda ya canza wasiya ba'da ma sami'ahu bayan ya ji ga abin da mai wasiya ya faɗa masa ubangiji ta'ala ya ce fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna kusan da cewa laifin canza wasiya na kansu waɗanda suka canza shi mamaci wato ya kubuta shi dai yayi iyana shi ya faɗa ko da kowa canza to ku kuke da laifi a gun Allah subhanahu wata'ala shi ne ce fa innama ismuhu kusan da cewa kadai laifin canza wasiya alal ladina yubaddiluna na kan waɗanda suka canza ta sai ya ce inna allaha sami'un lalle ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da abinda bayinsa suke faɗa ya san abinda shi mai wasiyar ya faɗa ko da gunguni ne Allah yana da sanin menene ya faɗa alimun kuma mai matukar sani ne game da bayinsa babu wanda ya isa ya ɓoye masa kenan a nan jan hankali ne ubangiji ta'ala yake ma su waɗanda ake musu wasiya kar ka ce fa kai kaɗai ka ji tunda ba wanda ya ji ko da ka canza babu wani komai to Allah da ya halicce ka yana ji ya ji abinda shi ya fi ka jin abinda shi mai wasiyar yake faɗa kuma ya fi ka sanin abinda yake ne kenan in ma ka canza ubangiji ta'ala yana sanar da kai kenan mumini fa duk mai hankali in ya tabbata cewa ubangiji ta'ala yana jin shi yana ganin shi yana sanar da shi to zai kiyaye ubangijinsa subhanahu wa ta'ala sai ya ce faman khafa min musin janafan duk wanda ya yi tsoron karkace ma gaskiya game da mai wasiya ka halarci marar lafiya yana nihin yin wasiya an gane ko sai ka ji tsoron karkace ma gaskiya ka ji wasiyar da yake wasiyar nan akwai zalunci kamar ya yi wasiya a ba wani kowa da kar a bashi ko kuma ya yi wasiyar da zai tauye ma magada galibin abin da yake dukiya ko kuma ya kasance ya fifita wasu akan wasu. To idan ka ji tsoron haka fa aslaha bainahum, ya sasanta tsakanin su shi mai wasiyar kenan da waɗanda za a yi ma wasiyar, ya yi kokari ya dawo da shi kan hanya. Ubangiji ta'ala ya ce fala isma alaihi, babu wani laifi a kansa, babu wani laifi a kansa. Kenan a nan in har ka halarci mutum, ka ji mutum ya yi wasiyya, in wasiyyar nan akwai zalunci a kanta, to sai ka yi kokarin yaya za a yi ka sasanta tsakanin shi da su waɗanda ya ma wasiyyar. Kenan a nan ka yi kokari ka dawo kan hanya. Ko kuma a nan ma'ana ta biyu malamai suka ce kamar bayan mutuwa, ya riga ya yi wasiyya amma wasiyyar akwai zalunci a cikinta. To bayan mutuwar shi wanda yi wasiyyar, sai ka yi kokari ka zauna da su waɗanda aka ma wasiyyar, aka daidaita, aka dawo kan hanya, aka yi adalci. Kamar misali, ya yi wasiyya da sama da abin da ya wuce sulusun dukiya, sai ka yi kokarin yadda ka sasanta. Ko kuma ya hana wasu ya ba su, ka yi kokarin ka sasanta tsakaninsu. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce fala isma alaihi, babu laifi a kansa kenan game da wannan canzawa. An gane ko? Kenan babu laifi a kan shi game da canza ita wannan wasiyyar. Kenan in har wasiyyar ba ta gaskiya ba ce ba, ta zalunci ce, to wannan in an canza ta, to wannan babu laifi. Aka yi kokari aka sasanta tsakanin shi mamacin da ya yi wasiyyar kenan da su waɗanda aka ma wasiyyar su magada. Sai ce inna allaha ghafurur rahim, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, sannan mashikai ne game da bayinsa muminai. Wannan aya malam ya zo da ita domin ita ce dalilin wasu daga cikin magabata da suka tafi akan cewa yin wasiya wajibi ne, dole ne mutum ya yi wasiya. Suka ce duk wanda bai yi wasiya ba, to wannan ya yi laifi. Tare da cewa menene makamarsu game da wannan aya, shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha habara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin bil-ma'ruf. A galabazin kutiba ai bi ma'ana furida, an farlanta muku wasiya. To tare da cewa kamar yanda jumhurin malamai su sun tafi akan cewa ita ainihin wasiya ba wajibi bace ba, an so ne a yi ta, amma akwai lokacin da wasiya take zamantowa wajibi domin kubuta game da wani abu wanda yake na dole a kanka. Don haka ita wannan aya za mu iske hadisi nan gaba a wani babi da malaye, wanda ke nuna cewa wannan aya an shafi hukuncinta, amma duk da cewa ba hukuncinta gaba ɗaya ba ne aka shafe kamar yadda su malaman da suka tafi akan wajibcinta. Abinda aka shafe yin wasiya ta ga uwaye, uwa da uba, da kuma dangi na kusa waɗanda suke da gado, kamar yadda Ibn Abbas yake cewa Ubangiji ta'ala a farko yake cewa ya kasa dukiya ta kasance ta ɗaci. Su uwa da uba, wato Ubangiji ta'ala ya shar'anta yi musu wasiya da dangi waɗanda suke na kusa. Ubangiji ta'ala sai ya shafe wannan hukunci da fadar manzon shi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu wa la wasiyata li waris. Manzon Allah yace ku san da cewa Ubangiji ta'ala ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, don haka duk wani magaji wato baya da gado. An gane ku? Duk wani magaji, ba magaji a yaren mutanen maradi, in aka ce magaji wa, kenan magaji wanda ke da gado ake ne. Fala wasiyata li waris, kenan babu wasiya ga wanda yake da gado. Duk wanda yake da gado, yake da kaso, to wannan babu wasiya. To dan haka anan Ibn Abbas yake cewa Allah ya kasa ya raba, wato shi da Ubangiji ta'ala sai ya sanya dzakar yusul hazzul unsay, namiji a bashi linkin abinda aka ba wato mace. Uwa da uba, Ubangiji ta'ala sai ya sanya musu sudusi a cikin shida a dau daya a basu, kenan kowa a dau daya daga cikin shida a bashi. Sannan shi kuma miji, Ubangiji ta'ala sai ya sanya masa rabin dukiya ko kuma ru'i, kamar yadda ita mata Ubangiji Ta'ala ya sanya mata rubu'i ɗaya daga cikin hudu ko kuma sunni. To dan haka anan sai suka ce, su wanda suka tafi akan wajencin suka ce anan kenan iya abinda aka shafi a cikin ayar kenan. Amma duk wani makusanci naka wanda bai yi da gadan ka, to yi masa wasiya wannan ya zama wajibi in har mutum yana da dukiya wanda ka tabbata ba su da kaso a cikin gadan ka. To anan yin wasiya gare su ya zama wajibi, kai wasiyar cewa a ba su kaza, tare da cewa a takaice ita ayar lalle tana nuna kenan wani bangare na wasiya wajibi, kenan wani bangaren kuma an shafe shi. To dan haka wannan kenan sai ka sanya daga cikin layin kenan waɗanda suka tafi akan wajenci kenan makusanta waɗanda ba su da gado, su wannan akan iya yin wasiya. Yin wasiya gare su wajibi ne in har mutum ya mallaki dukiya, domin Allah ya ce in taraka khairan, in har ya bar dukiya. Dan haka anan malamai suka ce kuma ita yin wannan wasiya ya ta'allaka ga wanda ya tara dukiya, wanda yake da dukiya mai yawa. Amma duk wanda ya kasance dan abin da ya mallaka dan kadan ne, kuma yana da magada da dama, to anan abin da ya dace ya bar ma magadan shi kenan abu cikakke, maimakon yayi wasiya da wani bangare daga cikin dukiya. Amma duk wanda ya tabbata yana da dukiya mai yawa, to ya tabbata cewa yin wasiya ga dangin shi na kusa waɗanda ba su da gadan shi, wannan ya zama wajibi. Shi ne anan malam sai zo mana da sai yake faɗa wato fadar Allah da yace janafan, da yace faman khafa min musin janafan, sai yace ai mailan shine ai karkace ma gaskiya kenan. Idan aka ce aljanab shine almailu anil haqqi, kauce ma gaskiya. Mutajanifin ai ma'il, malam sai istishhad da wannan lafazi dake cikin suratul ma'ida, فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. متجانف أي مائل أي شيء مكركتش. ما نسيزو ده حديث عبد الله بن عمر الله يكرم سيدنا فتا للي مزن الله صلى الله عليه وسلم يجي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وتمزعل صلى الله عليه وسلم يتي ما حق امرئ مسلم أي بيداتي بغمتون مسلمي أنغانيكو ما حق امرئ أي بيداتي بغمتون أي بيحالات بغمتون ينديزو أو الترواية أي لا ينبغي limar'in muslim, baya bayyada cewa ga mutum wanda yake musulmi. Lafazin muslim anan la mafhuma lahu, domin wasiya ta kafiri ma wasiya ce ingantacciya, akan zartar da ita idan kafiri yayi wasiya. Dan haka kenan anan wato zaburarwa ne da kwadaitarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake banci musulmi da wannan lafazi. Ya ce ma haƙƙumri in muslim, ai bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi, wanda ke da wani abu, abinda zai iya yin wasiya a cikinsa. Kaga anan lahu shay'un, wanda yake da wani abu, a wata riwaya sai ya ce lahu malun, wanda yake da dukiya. Lafazin shay'un anan lafazi ne wanda yake kenan gaman mai kuma menene, dukiya tana iya shiga kuma wani abu yana iya shiga anan. Dan ita wasiya ba ta kibanta ba ga dukiya. Akwai wasiya game da su magada, ko kuma wani zaka iya ma wani wasiyar cewa wani da Allah ku bayan raina na damka misali ɗaya-ɗayana a hannunka, kai ne zaka kula da al'amuransu game da abin da ya shafi addininsu da rayuwarsu. Ko kuma su ɗayan kai musu wasiyar cewa kaza nake buƙata ku yi ku bayan raina, kamar yanda wato Ubangiji Ta'ala yake kissanta mana wasiyar da Annabi Ibrahim wato yama ƴaƴansa, kamar yanda kuma jikan shi Yaqub shi ma yayi wannan wasiya. kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa man yargabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati minas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah hasafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaga anan wasiya ce shi annabi Ibrahim alaihi salam ya ma ƴaƴansa game da wato ci gaba da kadaita Allah a cikin ibada har izuwa mutuwa, shine tauhidi. Kamar yadda kuma shi ma annabi Yaqub alaihi salam haka ya tara ƴaƴansa ya musu wannan wasiya, kamar yadda wato kakan shi annabi Ibrahim alaihi salam ya ma ƴaƴansa. Haka shine yace lahu shay'un yusi fihi, wato wanda ke da wani abu wanda zai yi wasiya a cikin sa, ma'ana game da shi. Yabitu laylataini, ai bai dace ba a ce ya kwana dare biyu. A wata riwaya kamar yadda yake cikin Sahihu Muslim ko dare uku. Illa wasiyatuhu maktubatun inda, face a samu wasiyar sa a rubuce a tabbace abun sa. An gane ku? Mutum yayi kwana biyu ko kwana uku ba tare da ya rubuta wasiya kuma alhali akwai abin da zai yi wasiya game da shi, to wannan bai dace ba. Aƙalla kenan dare ɗaya ko dare biyu, in ya yawa dare uku kenan a samu wasiyar shi a rubuce a gunsa. To don haka kenan, kamar yadda ita wasiya kenan mun yi bayani a baya, akwai lokacin da take zama wajibi. Kamar duk lokacin da mutum ya san akwai wasu haƙuƙuwa a kansa, in ma haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ko haƙƙi na bayinsa, kenan in babu halin zartar da wannan al'amari a yanzu, to a nan mutum sai ya yi wasiya. Misali, mutumin da ya yi sakaki game da fitar da zakka, ko kuma ya san akwai wani haƙƙi na Allah a kan shi, domin zakka haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a kan bayinsa. Ko kuma misali, akwai wani haƙƙi a kan shi, kamar misali wani azumi na farilla da abin da ya kama da haka. To a nan bai dace ba a ce mutum ya kwana dare biyu ko dare uku face wasiyar shi a same ta a rubuce a gunsa. Ko kuma haƙƙi na bayinsa, kamar abin da ya shafi bashi da wani abu, to a nan dole ne ya zamanto mutum ya rubuta, ya tabbatar da wannan wasiya, ya ajiye ta a gunsa. Ko kuma ya kasance ka wannan kenan abu ne wanda yake wasiya, a nan ta zama wajibi. Me yasa? Domin mutum ya kubuta game da wasu haƙuƙuwa waɗanda suka zama tilas a kan shi, domin haƙƙin Allah biyan shi wannan wajibi ne, bashi na Allah subhanahu wata'ala biyan shi wajibi ne, kamar yadda bashi na bayinsa biyan shi shi ma abu ne wanda yake da wajibi. Ko ya kasance misali akwai wasu kayan amana, kayan ajiya a gunka, to su ma wannan sai ka yi wasiya, abu kaza na wane ne ya bada shi ne a matsayin ajiya, yin wannan wasiya ya zama wajibi. To haka kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya ce yana daga cikin wasiya wadda take wajiba, wato mutum ya yi wasiyar cewa in Allah ya masa rasuwa a tattala shi ai masa jana'iza, wato ta sunna, akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara al-aya. Domin Ubangiji ta'ala ya fada ya ce, ya ku mu'minai, ku yi kokari ku kare kawunan ku da iyalin ku game da wata wuta ta musamman. To a ƙarƙashin wannan aya, Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya ce yana daga cikin wasiya ta wajibi mutum ya yi wasiyar cewa a yi masa jana'iza ta sunna. Ga mutumin da ya tabbata mutanensa suna da wasu al'adu da wasu bid'o'i waɗanda suka saba ma addini, kamar yadda kuma wannan al'amari ne wanda yake ya zama ruwan dare ga duniya, game da duk al'umma ta musulmi, duk garin da kaje za ka samu game da jana'iza suna da wasu bid'o'i nasu na daban. kamar yadda a nan in an ce ka lissafa su da yatsotsin hannuwanka ba za ka iya lissafe su ba sun wuce a lissafa. To don haka dole ne mutum ya yi wasiyar cewa in ya mutu a yi masa jana'iza ta sunna, kar a masa kaza, kar a masa kaza, kar a masa kaza, duk abubuwan da suka saba na shari'a, suka saba ma shari'a, to ya yi wasiyar cewa kar a yi masa. Kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke irin wannan wasiya, Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas mahaifinsa, wato Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda, lokacin yana cikin rashin lafiya, rashin lafiya ta mutuwa, sai yake ma ɗansa Amir wasiyar cewa in na mutu, yace alhidu li lahadan, yace ku gina mun kabari wanda ake kiran shi da lahad. An gane ko? Idan aka ce Allahad nau'i ne na ginin kabari wanda za a yi rami a bangon alƙiblar kabarin sai a yi loto. Sai yace wansibu alayyal labina nasban, yace in kun sa ni cikin kushewata, yace ku sanya wato tuban laburgina kenan ku toshe. Kamar sunni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka nake so ku. Kaga wannan wasiya ce yake na cewa a yi masa jana'iza ta sunna. Hadisi ne ingantacce kamar yana cikin sahihu Muslim. To haka Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda, lokacin da mutuwa ta halarto masa sai yake faɗa ga wannan jama'arsa, yake cewa idan balaqtum bi janazati fa asri'u bi al-mashya, idan kun dauki gawa ta za ku kai ni makabarta, yace ku gaggauta tafiya, kar ku ringa sando irin na ƴan musha. Sannan yace wala tutbi'uni bi mijmar, kar ku raka gawa ta wato da kaskwantiraren wuta kamar yadda ƴan mushan suke yi. Yace wala taj'alunna ala lahadi shay'an yahudu baini wa baina turab, yace kar ku sanya tsakanina da ƙasa wani abu da zai sha makance tsakanina da ita, kar ku shimfiɗa mun komai, kenan kar ku sanya da cikin wani akwati, kar ku sanya mun komai. Yace kuma wala taj'alunna ala qabri bina'an, kar ku sanya wani gini akan kabarina, ku zo ku sanya wata ƙasa ku ƙara ko wata tsakuwa, ko ku zo ku zagaye kabarin da wasu tuballa, ko kuma ku gina shi. Yace kar ku. Yace wa ushhidukum anni bari'un min kulli halikatin aw salikatin aw kharika, yace kuma ina tabbatar muku ba ni ba dukkan macen da take aske gashin kanta a sababin an mata mutuwa, aw salika ko wanda take mai daga murya mai kukan makoki, aw kharika ko mai tsaga wuyan riga. Alu sai suka ce masa sami ta fihi shay'an, shin wai ko ka ji wani dalili wanda ya hani game da waɗannan abubuwa? Kala sai yace na'am min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace tabbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir ya inganta shi a cikin ahkamul jara'iz. Asalin hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da kuma as-sunan na al-Imam al-Baihaqi. Kaga wannan yana nuna cewa duk wasu abubuwa na bid'o'i da ake yi a jana'iza kar a masa, a yi masa jana'iza wadda take ta sunna, kamar yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karanta. Kuma haka Huzaifa ibn al-Yaman yake cewa idza ana mittu fala tu'dhinu bi ahada, yace in Allah ya mun rasuwa kar ku ringa sanar da jama'a game da mutuwa ta, kuna irin wannan annahayu na yanda za a ringa yada labari ana yabon mutum ana wane mai kaza wane mai kaza, yace kar ku. Yace fa inni akhafu an yakuna na'an, yace ina jin tsoron kar a je ya zamanto ya ku ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hali kamar yanda a jahiliya suke. Sai yace wa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha anin na'i, yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani game da kai yaku. Wala yakun ne aka hana shi ne kamar yadda su a jahiliya, in mutum Allah ya masa rasuwa sai a samu sai kaga an zo an watsa mutane wani kan magama magama da inda jama'a suke taruwa, wane mai kaza mai kaza da kaza mai kaza da kaza, ana zana ayyukan shi na alkhairi, Allah ya masa rasuwa. kamar yadda a yau irin wanda ake yi a gidan talabijin da radio duk da cewa abu ne wanda yake ba kowa ba ke masu da yawa sai wanda yake ya rike wasu matsayi da wani menene sai ka ji ana wani ai yayi kaza ana gwada hotunan shi da wani wannan to wannan duka nau'i ne na na'ai wanda haramun ne yin wannan kawai iya abin da ya halatta in mutum Allah ya masa rasuwa a dan sanar da jama'a wani Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a binne shi to wannan shi halaka ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ma sahabbansa ya kun mutuwar wato na jashi haka kuma ya kai musu ya kun mutuwar Abdullahi wannan Ja'far ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Rawaha da wannan Zaid ibn Haritha da haka kenan wannan ita ma wasiyya ce ta wajibi sannan wasiyya wadda take mustahabba in har mutum wato shine kenan kamar yadda su jumhurin malamai suka tafi in mutum yana da dukiya to anan suka ce an so mutum yayi wasiyyar cewa a dau wani kaso daga cikin dukiyar shi a ba magadan shi ba waɗanda dangin shi waɗanda ba su da gadan shi kenan ga malaman da suka tafi akan cewa ita wasiyya asalin ta kenan sunna ce mustahabba ba wajibi bace amma su waɗanda suka tafi akan wajibi suka ce in har mutum ya bar dukiya makusanta waɗanda ba su da gado dole ne yayi wasiyya gare su sannan kuma wasu ayyuka na alkhairi domin ya ƙara ma kansa lada to ya kamata yayi wasiyya cewa ai masa kaza abubuwa waɗanda suke na alkhairi to shine a takaice malam yazo mana da wannan hadisi wanda shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da malaman da suka tafi akan cewa yin wasiyya wajibi ce domin cewa ma haqqu mar'in muslim wato bai dace ba ko kuma bai halatta ba ga mutum musulmi lahu shay'un wanda ke da wani abu yusi fihi wanda zai iya yin wasiyya a cikin shi kaga anan sai wanda yake da abin da zai wasiyya wanda ba shi da abin da zai wasiyya to wannan ba shar'anta masa ba sai ya ce yabitu lailatayn wato ya kwana wato dare biyu kenan lafiyarsa kalau ko kuma yana cikin wani yanayi shi anan wata dama ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ba bayinsa wato shi ne ya ce dare biyu ko dare uku domin me ya sa mutum a kullum yana cikin shagalce-shagalce to anan maimakon a ce kar ka sake ka kwana ba ka yi ba sai aka baka dare biyu ko zuwa aƙallu zamani kenan kar mutum ya wuce kwana uku bai ba shi ne sai ya ce illa wasiyyatuhu maktubatun indahu fa ce a samu wasiyyarsa wato tana rubuce a gunsa amma duk wani abu wanda yake ɗan kaɗan da duk abinda wato ba da zuwa jimawa ba mutum yake kubuta gaushe game da shi to wannan ba sai ya rubuta ba duk wani abu wanda yake bai taka kara ya karya ba ko kuma abin nan kafin jimawa ma za ka yi wannan ko kuma abu ne kun yi shi yau zuwa gobe kawai za ka wannan ke shi to wannan duka wannan ba laifi idan mutum bai rubuta ba don haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda marwaicin hadisin sai ya ce tun da na ji wannan fada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ban taba kwantawa ba a wani dare daga cikin kwanuka na ya ce ban taba yin bacci bai shi ba tare da na rubuta wasiyyata na aje ta a wurin kaina kullum wasiyyar shi a rubuce take a gunsa to dan haka wannan yana nuna mana cewa wato ita wasiyya kenan dole ne ya zamanto mutum ya tanade ta kuma sannan wannan yana nuna mana mahimmancin rubuta abu domin duk abin da aka rubuta abu ne wanda yake mai tabbata sabani ga abin da ba a rubuta ba domin yana iya gushewa don haka kuma wannan yana nuna mana kenan duk wani abu wanda yake muhimmi kenan a bashi mahimmanci a kula da shi don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi wannan umarni kenan ma ya haqqu mar'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu lailatayn illa wasiyyatuhu maktubatun indahu fa ce a samu wasiyyar shi wato a gunsa a rubuce don haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda mai yiwa fadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa na cewa idan ka an gane ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabili ka zaman tu matsayinka a duniya kamar bako kake ko kuma wanda yake dan wucewar hanya. Shine anan kenan Ibnu Umar yake gaggawa zuwa wato kwatanta umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da wannan umarni da yayi na rubuta wasiya. Shine anan malam yake cewa taba'ahu Muhammad ibn Muslim an Amr an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan Muhammad ibn Muslim ya ma al-Imam Malik mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga Amr ibn Dinar shi kuma daga Abdullah ibn Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan malam ya zo da hadisi na biyu a karkashin baban hadisin Amr ibn al-Haris Allah ya kara masa yadda, wanda shi Amr ibn al-Haris wato sirki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin dan uwan matar shi ne Juwayriya bintul Haris. Shi Amr ibn al-Haris kenan dan uwan Juwayriya ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana ke fada shi Amr yake cewa ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mutuwarsa manzon Allah bai bar ba daidai da dirhami daya wala dinaran, yace ko dinare manzon Allah bai bar ba, dirham kudaden da ake kirawa na azurfa, dinar kudin da ake kirawa da zinare, to dirhami ko dinare manzon Allah bai bari ba a lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa. Wala abdan, yace ko wani bawa, wala amatan ko baiwa, wala shay'an komai na dukiya manzon Allah bai bar komai ba. Yace illa bagalatahul bayba, sai kawai fara alfadarsa wasilahu da makamin shi da yaki, wa ardan da wata gona, ja'alaha sadaqatan, wanda tuntuni manzon Allah ya sanya ta a matsayin sadaka ci gaba ko dan wucewa, kamar yanda yake cikin wata riwaya sadaqatan libni sabil, cewa duk wani dan wucewa to akan dauka a bashi, kenan in ya bukata a dauka daga ciki a bashi, manzon Allah yayi wakafin ta. Idan haka wannan yana nuna mana kenan ita wasiya tana kasancewa ga wanda yake da wani abu, duk wanda bai yau da wani abu bai bar wani abu to ba maganar wasiya anan. Kuma a shahida anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar gona wanda ya sanya ta matsayin sadaka ci kenan ga bako dan wucewa, kenan in ya riga ya sa tuntuni to wannan wakafi ne, kuma shi wakafi kenan kamar wata wasiya ce kenan, ko bayan ran shi kenan za a ci gaba da yi. In kuma bai riga bai sa kenan kamar wasiya ce na cewa gonar shi kaza kenan a maida ta matsayin wakafi ce kenan ga bako wanda yake dan wucewa. To daman kuma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tun kafin Allah ya karbi rayuwarsa cewa su annabawan Allah ba a gadan su, duk abinda suka bari na dukiya ba a gadan su, ma'ana babu wani da kusa da su da zai gaji wannan abu, abinda suka bari gaba ɗaya na dukkan musulmi ne. To dan haka alfadarar da ya bari da makamin shi na yaki wannan gaba ɗaya na jama'a ta musulmi ne. Dan haka Fatima Allah ya kara mata yadda, kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu da aka ba su wato daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bari na dukiya, kuma tare da cewa wannan yana tabbatar mana ba abin da ya bari. Haka ya koma zuwa ga ubangijinsa, bai bar ba daidai da dinare ɗaya ko dirhami ko bawa ko baiwa ko wani abu, manzon Allah bai bari ba kawai. Bani ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sirkin shi na yaki yana gun wani bai Yahudi a matsayin jingina, kuma da abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa ya ba iyalin shi. Da haka wannan yana nuna mana dai duniya ba komai bace ba, shi dai abinda ake bukata mutum ya yi kokari wato ya tanadi aiki na gari. Kuma maganar cewa su dangi ya kabar musu wani abu, wannan duka babban abinda zaka iya bara musu shine wato shine tsoron Allah kenan, a tarbiyyantar da su a dasa tsoron Allah a cikin zukatansu shine fiyayyen abu. shi ne sai ya ce wasilahu wato da makaminsa su kadai ne abinda manzon Allah ya bari wa ardal da wata gona tashi ja'ala hasarakatan wanda ya sanya ta matsayin sadaka ce kenan wakafi ne sune iya abinda manzon Allah ya mutu ya bari sannan malam ya zo da hadisi na uku a baban hadisin Talha ibn Musarrif Allah ya ji kansa ke faɗa sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhuma yace na tambayi Abdullah dan Abi Aufa Allah ya kara musu yadda nace masa hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ausa waishi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wata wasiya qala la sai yace a babu wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi fa qultu sai nace masa kai ba kutiba ala nasil wasiya au umiru bil wasiya to yaya aka rubuta ma mutane wasiya aka ce wai wannan ita ce wasiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam au umiru bil wasiya ko kuma aka umarce su da wata wasiya aka ce wai aliyu wai shine wai khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya aka yi haka shine yana mamakin to yaya aka yi haka na tambaye ka kace manzo Allah bai yi wata wasiya ba kenan shi anan Ibn Abi Aufa me yiwa abin da yake kurewa na wasiya cewa manzo Allah bai yi wasiya ba wasiyar da Rafida ɗan Shi'a suka kirkiri cewa manzo Allah ya rubuta takarda yayi wasiyar cewa Aliyu shine khalifa bayan shi wanda wasiya ce ta ƙarya dan haka kenan anan Ibn Abi Aufa ya kure ko kuma yana nihin wato wata wasiya ta dukiya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata wasiya dan haka yace kai fa kutiba ala yace masa a'a shi kuma dan hasi yace to kai fa kutiba ala nasil wasiya to ta yaya aka rubuta wata wasiya aka ce wai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci au umiru bil wasiya ko kuma aka umarce su da wasiya aka ce wai manzo Allah yayi wasiya kaza yace su yi kaza kana sai yace a au sabi kitabillahi iya abinda manzon Allah yayi na wasiya shine ruku da littafin Allah shine iya abinda manzon Allah yayi wasiya ayi ruku da littafin Allah ruku da littafin Allah shine ruku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bambanta kace ka wadatu da alqur'ani banda sunna to ba a kiranka mai ruku da littafin Allah dole a hakika ruku da littafin Allah shine ruku da sunnar shi domin sunna ita take bayyana ma'anar abin da littafi Allah ya kursa shine anan yace awsabi kitabillahi iya abin da yayi wasiya shine ruku da littafin Allah kenan kaga anan Abdullahi ibn Abi Aufa yana tabbatar mana lalle manzon Allah yayi wasiya to amma wace wasiyar ce yayi kenan ruku da littafin Allah amma wasiyar da ake faɗa na cewa yayi wasiyar cewa Aliyu shine khalifar sa to wannan ƙarya ce aka kirkira aka jingina masa waɗanda suka kirkira kuma sune Rafida ɗan Shi'a dan haka anan sai malam ya zo da hadisi na hudu a baban wanda yake tabbatar da wannan wasiyya da ake faɗa wasiyya ce ta ƙarya kamar yanda Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai Allah ya ji kansa yake cewa zakaru inda Aisha ta sun ambata abun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna aliya radiyallahu anhu ma kana was radiyallahu anhu kana wasiyan wato cewa lalle ali Allah ya kara masa yadda shine wasiyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah yayi wasiyar cewa shine khalifa suka ambata wannan magana abun Aisha shi wannan Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai shine yace zakaru inda Aisha ta sun ambata abun Aisha Allah ya kara mata yadda anna aliyan radiyallahu anhu kana wasiya cewa ali shine wato wasiyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yayi wasiyar cewa shine khalifar sa fa qalat Aisha sai take cewa mata ausa ilaihi a yaushe ne manzon Allah yayi wasiyar yace aliyu shine khalifar tashi a yaushe tace wa qad kuntu musni da tahu ila sadri tace alhali kun na kasance na jingino gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kirshina aw qalat hajri wato na jingino shi akan cinyata lokacin da yana cikin rashin lafiya ta mutuwa fada abi dasti bazan Allah yace a kawo masa wata tasa da ake cewa tasa a Hausa larauci ne a dasti sunan shi an gane ko kace makayi kidan wani dan koko shi ne yace fada abi dasti kenan yace a kawo masa wata tasa ko kace wani dan koko da ruwa manzon Allah ya sa a kawo masa wanda yana tsoma hannun shi yana shafawa a fuskarsa yana cewa inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da tsanani falaqad nakhalaza fi hajri Aisha take cewa tabbas manzon Allah ya langare wato akan cinyata tace fa ma shahurtu annahu qad mata tace ban yin sani ba kawai sai da wannan naji ashe tuntuna ashe rai ya fada shi ne tace fa falaqad nakhalaza tace tabbas manzon Allah gangan jikin shi ya langare fi hajri akan cinyata fa ma shahurtu annahu qad mata ta ce ban yi sani ba ban tantancewa ashe tuntuni rai ya fita ta ce to kuma ta ausa ilaiki a yau shari manzon Allah ya ba Aliyu wasiya ya ce kai ne khalifa bayana da haka wannan kenan yana ƙara tabbatar da cewa babu wata wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa Aliyu shi ne khalifarsa bayansa kuma wannan yana nuna mana ashe ita wasiya bata keɓanta ba da dukiya kenan zaka iya yin wasiya game da wani abu an gane ku zaka iya yin wata wasiya game da wani abu kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya game da ruko da littafin Allah shine kamar yadda muka yi bayani annabi Ibrahim ya ma ƴaƴansa wasiya game da kadaita Allah a cikin ibada haka shi ma jikansa Yaqub ya ma ƴaƴansa wannan wasiya wannan duka abubuwa ne waɗanda sukan zama wajibi kenan duk lokacin da kaga wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba to dole ne mutum ya yi kokari ya yi wasiya a kansu nan insha Allah ya kamata to dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك